أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا واينا مسلمي مزاد ماتا من كسنتي منازنتي أكن قراءة النسلة mun kai inda muke bayanin hukunce-hukunce a cikin qira'a karatu na sallah muka kai wannan bayani da muka yi alƙawari cewa za mu ci gaba da bayanin sa cewa akwai wasu bagirai idan mutum ka samu kanka a cikin wannan bagire cikin sallah to wajibi ne kabar karanta sura ka isu da karanta fatiha bagire na farko shine idan lokacin sallah ya kunce ala sabilil misal saulan minti hudu lokacin sallan azhar yafta idan kace zaka karanta fatiha ka karanta sura to wani daga sashin sallan la asar zai shiga mai bayan lokaci to sai ka bar karanta sura ka isu da sallan da fatiha koko a'a mutum ka kasance ba mafaka dole ka bar karanta fatiha sura misalan kaman mutum kana cikin fargaba kada inna kake masalan hanya kuke kuna tafiya lokacin sallah ya kai za ku yi sallah sai aka ce muku ga barayi ubangijin Allah kiya dukkan masu tafiya da sharrin wayannan mutane sun taso suna zuwa mallan kace za ka karanta fatiha ka karanta sura wannan za su cin muku sai ka isu da fatiha kai sallan ka ka kare ko a'a inna kuke sakiyan daji ne kun ji naman daji yana haushi karin daji ko zaki ko ire-iren su sai ka isu da fatiha ka yi sallan ka kuce haka kuma idan lokacin sallah ya kunce maimakon mutum ka karanta tasbihatul arba'a so uku ka maimaita so uku sai ka isu da me da karantawa daya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar so daya ya ishe ka abin da yake ihtiyati na wajibi muyi bayani menene ihtiyati na wajibi mustahabbi ya wuce abin da yake ihtiyati na wajibi mutum ka guji karban wani lada idan zaka goda da mutum wajiban sallah misalan kana goda da mutane fiqi kana karban wani abin rufa asiri to idan ka kai inna zaka goda musu wajiban sallah to idan an baka abu ma aka baka wani dan lada ma kada ka karbi abin da yake ihtiyati na wajibi amma mustahabban sallah idan zaka goda da mutum to ba laifi ka karbi lada da wani abu akan wannan zamu wani bayani nan ya kamata a lura da wannan bayani da zamu yi shine hukuncin barin sura a cikin sallah yani mutum kana karanta sura ka sake wannan sura ka kama wani sura daban ka karanta menene hukuncin sa a cikin sallah sa'annan wani sura ne idan ka soma baka yi ka bashi ka karanta wani sura sa'annan suran da zaka bashi ka karanta wani sura shin mutlakan ka fara karantawa zaka bari ko yana da sharati da farko suratul ikhlas yani qul huwallahu ahad da suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun wayannan sura rake guda biyu idan mutum ka so makaranta su a cikin sallah ba zai yi ka bar su ba dole ka karanta sauran. Sai dai ya zamana Allahumma ka manta da sauran sura, misalan ka fara kul huwallahu ahad, kai ka tuna Allahu samad zuwa karshen sura ka kasa, to sai ka basu. Amma a cikin sallah ta juma'a, saboda karanta suratul juma'a da suratul munafiqun, idan ka so makaranta qul huwallahu ahad ko qul ya ayyuhal kafirun, alhali me ka manta? Yani ka manta maimakon karanta suratul juma'a da suratul munafiqun, ce ka karanta qul huwallahu ahad ko qul ya ayyuhal kafirun, to a wannan hali kai ka basu ka koma ka karanta suratul juma'a ko suratul munafiqun. Wannan abin da ya danganci wayannan surarrake guda biyu kenan. Amma sauran surarrake da yake ba surat tauhidi ba, yani ba surat qul huwallahu ahad ko suratul kafirun ba, idan mutum ka kai sakiyan sura komi, idan ka kai sakiya ta sura, ka fara karanta wani sura bayan Fatiha ka kai sakiya, to wannan sura ba kai ka bar shi matukan ka kai sakiya. Koko a'a ka kai sakiya bal ma ka wuce sakiya, to ba kaya ka bar wannan sura, dole ne ka kai karshen wannan sura. Bayan haka mun san raka'a ta karshe, raka'a biyu ta karshe sallan azhar da la'asar da magariba da isha'i, ko mu ce raka'a ta uku na magariba, bawa yana da zabi imma ya karanta Fatiha ko ya karanta tasbihatul arba. To wani lokaci mutum zai zo maimakon ya karanta Fatiha, yana so ya karanta Fatiha, sai halisan sai ya fara da karanta mai tasbihatul arba ko akasin wannan. Koko a'a raka'a ta farko, raka'a biyun farko, sai bawa ya zaci cewa me yana raka'a biyu na karshe ne. Akan haka maimakon ya karanta Fatiha ya karanta sura, sai fara karanta tasbihatul arba. To menene hukuncin wayannan huskoki? Shine idan ya zaci cewa me yana raka'a biyu na karshe ne, maimakon ya karanta Fatiha da sura sai ya karanta tasbihatul arba. Menene hukuncin wannan hali? Idan ya tuna gabanin yayi ruku'i, to wajibi ne ya karanta Fatiha da sura sallansa ya inganta. Idan kuwa a cikin ruku'i ko bayan ruku'i ya fahimci cewa maimakon ya karanta Fatiha da sura ya karanta tasbihatul arba, sai ya ci gaba da sallansa ya inganta. Idan kuwa a cikin raka'a biyu na karshe ya zaci cewa me raka'a ta farko ne, yani maimakon ya karanta, yana so ya karanta tasbihatul arba, sai ya karanta Fatiha, wannan ba laifi, sallansa ya inganta. Koko a'a yana son ya karanta mai suratul Fatiha, sai mai sai halshinsa ya fara karanta tasbihatul arba, ko akasin wannan yake son yayi, duka wannan hali ba laifi. Amma anan idan mutum ya zama na al'adansa shine mai karanta tasbihatul arba a raka'a biyu na karshe, sai harshensa ya zarce ya fara karanta suratul hamd, idan al'adansa shine wannan, to nan wajibi ne ya bar mai wannan suratul hamd ya koma ya karanta tasbihatul arba. Yani anan ya kamata ya bari imma ya sake karanta Fatiha ko me ya sake karanta tasbihatul arba. Yani idan mutum ya zama al'adan shi a raka'a biyu na karshe shine mai karanta tasbihatul arba maimakon Fatiha, shi halshin ce ya zarce shi fara karanta Fatiha. Anan malumma suka ce wajibi ne bar wannan Fatiha ya koma imma ya sake Fatiha ko me ya karanta tasbihatul arba. Bayan haka za mu zakara wasu ababen da suke mustahabbai ne a cikin mai karatu ko zikiri na sallah. Shine a cikin raka'a na farko kafin mutum ya fara karanta Fatiha, shine fara mai karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sa'annan a raka'a na farko da na biyu ya fara karanta mai bismillahir rahmanir rahim, amma ya cire muryansa ko da sallan azhar da al'asar ne. Yani ya cire muryansa kamar yadda muka sani a mazhabin ahlul bait salamullahi alaihim. Sa'annan mustahabbi ne suratul fatiha da suran da zai karanta bayan Fatiha ya karantawa karantawan kidaya. Me ake nufi da karantawan kidaya? Shine ta karanta aya bayan aya, kai hada aya da aya, kai ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, aya bayan aya, kada ya hada aya biyu ya karanta. Sa'annan mustahabbi ne lokacin da mutum yake karanta Fatiha da sura ya yi kokari ya ba da hankalinsa a wurin ma'ana abin da yake karantawa. Lokacin da mutum zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya fahimci me yake fadi. Kada yana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hankalinsa na wurin wani, zai kare je nemi taimako wurin wani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai na cewa iyyaka na'budu me alhali yana bautata ma zuciyarsa. Mutum yayi kokari me ya maida hankalinsa a cikin me ma'anan abin da yake fada. Sa'annan mustahabbi ne a cikin dukkan sallah raka'a na farko mutum ya karanta suratul qadar, raka'a na biyu ya karanta surati qul huwallahu ahad. Idan mutum kuwa sawa'an yana sallan jama'a ne tare da liman ko shi kawai yake sallah, bayan ya kare Fatiha ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin, mustahabbi ne bayan wannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. Kuma mustahabbi ne mutum bayan karanta suratul ikhlas yani kul huwallahu ahad ya fadi wannan zikirin so uku, so daya ko so biyu ko so uku, shine kadhalika allahu rabbi. Zan mutum ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad, shi ya ce kadhalika allahu rabbi, so daya ko so biyu ko so uku, ko ya ce so uku kadhalika allahu rabbuna, kadhalika allahu rabbuna, kadhalika allahu rabbuna, gabanin ya yi ruku'i. Ina ji wannan shine zance abin da ya danganci daya a cikin wajiban nan na sallah, shine karatun da ake yi cikin sallah. Insha Allah sabon saduwa za mu yi zance akan daya a cikin wajiban nan na sallah, ina ji za mu yi zance akan ruku'i. Allah ya kai mu sabon saduwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.